Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam cegawat ini Umratul Ahkam. Hadis Abi Hurairah ini dari Hudaybiyah biar insyaallah. Hadisnya dari Hudaybiyah biar cikin kitab al-jihad. Kitab nak alishi. Yace an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kada yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم الله مسؤولا امنش الله يجي ما من مكلوم باب وني مي روني يكلم في سبيل الله عند زعم شي روني ا cikin tafarkin Allah illa ja ayyamul qiyama sai ya kasance ya zo ranar kiyama wa kalmuhu yadim yaduma raunin shi yana jini allawnu launud dam launin shi launi ne na jini wa rihu rihul misk shaken shi kuma kamshi ne na turaran almiski wannan parallel da darajar jinin shahada kenan al-kalamu shine rauni da amanan shi al-jaruh rauni ana abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah misira da amincin Allah yake cewa gadwatun fi sabilillah maraita dai cikin tafarkin Allah samma ko kai nake so aurau hatun ko kuma maraita zuwa da sahi ko da yamma khairu mimma dara'at alayhi shams yahi abinda din rana ta huto akan shi wa garabat ta fada akan shi ma'ana yahi duk wani abin da ke ban kasa wanda yake duniyan nan ya kharajahu muslim wa bukhari yace an abi an anas ibn malik amsu daga anas dan malik radiyallahu anhu ya rada shi yace gadwatun fi sabilillah sammako a cikin tafarkin Allah aurau hatun ko kuma maraita khairu min ad-dunya wa ma fiha yahi dunya da abin da ke cikin ta kenan ya fassara mana ma talat alayhi shams wa garabat an abi qatal al-ansari radiyallahu anhu kare ke ce kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hunain mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hunain gurin yaki da yake cewa gazwatu hunain wa zakara qissa tan ya ambaci doguwa qissa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala qatilan lahu alayhi bayyina duk wanda ya kashe abun kashewa cikin kafirai wanda yana da hujja akan cewa shi ya kashe shi falahu salabuhu to tubewa shi tashi ce qala ha salasun ya fada haso uku mana duk wanda ya kashe wani kafuri to zai kasance abinda aka hudda jikin shi na kaya da takubban shi da wani kudin da ke jikin shi duk wani abin da ke jikin shi dai zai zama naka ne wannan shugaban jihadi yana yin wannan dan saboda zaburar da mayaka akan kowa ya kama jikin shi wajen yin jihadi An Salamata ibn al-Aqwa radiyallahu anhu kare yake cewa aka annabi sallallahu alaihi wasallam ainu min al-mushrikina ainu wani dan leken asiri ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mushrikai fa huwa fi safarin yana cikin bulaguro fajalasa inda ashabihi yatahaddas ya zamana wajen sahabban shi yana zance summan fatala sannan ya tahiya shi fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udulubuhu ku nemo shi waqtuluhu ku kashe shi shine hukuncin dalleken asiri din dalleken asiri ke kuma da ke tsari ne wanda kafirai yana gyara su siyasar duniya ko a yanzu duk wanda aka kama dalleken asiri kashewa ce faqataltu yace faqataltu sai na kashe shi fa nafalani salabahu sai annabi ya kara mini tubewa shi bayan lada na jihadi na ganima kuma shi ni sai ya kara mini kayan da ke jikin shi mafiru shi annafar shi ne qarawa sallan nafila da ake cewa ma'ana sallar qari nafila shine qari inda fi'ilin ne nan fa nafala ni saman salabahu ya qara mini tubewa shi wa fi riwayatin a wata riwaya fa qala sai yake cewa man qatala rajula wanda ya kashe mutum nan haka a ce salabu mutum ya dibin ce ana cewa tubewa ya dibin irin tubewa ta kaya ita wancan al-jarir ake ce shi sai tsare cewa amma shi wannan salaf so sunan shi ne haka kayan da ke jikin mai jihadi in ka kashe shi a dauke sa a baka shi yake cin asalawi yace man qatala ar-rajul wa kashe wannan mutum fa qalu kace ibn al-aqwa shine salamatu ibn al-aqwa yace lahu salabuhu ajma'u tubewa shi ta tabbata gare shi gaba daya da abin da ke jikin shi nashin duka wannan dan zaburar da wasu su ma su kuzari su himma wajen abin nan jihadi kuma sun ce malamai sai in shugaban jihadin ya san cewa wannan ba zai sauya masa niyyarsa ba kowa ya shiga jihadin dan duniya kuma ko ya tai da niyyarsa ta jihadi dan Allah kuma ya sauya ta ya juya ya koma yana yi ne dan samu wancan abu in ya ga zasu yi haka nan to ba zai ga ya masa ba sai ya kyale sai an gama ko da niyyarsa a zuci zai masa haka nan kai ya bayyana musu sai an gama da dai bincikawa kashe wancan wa kashe wancan sai ya ba su salabi amma in ya fahimce ni su kai ya musu tun harko ya bata musu ne sahabbai ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ni su ne dan wani abin duniya ba zai sauya musu niyya ba kale yace ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu mayaka karama ila najidin zuwa najadu asariya shine gungun mayaka da za a tura wanda shugaban na gaba dai bai ya ciki dan in kaji an ce sariya to babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki jam'in ta shine saraya in kuma da shugaban a ciki a kira su da aljaysh aljiyush da an fara to da babban shugaban a ciki shine annabi alaihi salatu wasallam a wancan lokaci yace fa kharaitu fiha sai na fito cikin wannan mayakan da aka tura fa asabana iblan wa ganama sai muka samu raqun ma da tumakkai fa balagat suhuma na 12 ba'ira raban mu sai ya kai raqumi 12 wannan falana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'iran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana raqumi guda wanda wannan daban ne ba a cikin ganimar da aka samu saboda kuzarin da kokarin da suka yi a jihadi wa anhu radiyallahu an umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa idza jama Allahu al-awwalin wal akhirin idan Allah ya hada mutanen farko da na karshe a gobe kiyama yurfa'u li kullu gadirul luwa kowanne mayaudari yana da tutashi fa yuqalu sai a ce hazihi gadratu fulan ibn fulan wannan ita ce yaudarar wani dan wani duk wani mayaudari a cikin taron jama'a taron kiyama Allah zai bashi tuta ya rike yana yawo da ita cewa wani dan wani ne mayaudari wa anhu da gare shi Allah ya rashe yake ce annamra'atu mujra fi ba'd magazin nabi sallallahu alaihi wasallam maqtula wata mace an same ta cikin wasu daga yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe ta fa ankara nabi sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'a wa subyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari yayi musu ya hana kashe mata da yara a cikin jihadi an hana ba za a kashe su ba an anasu da sharadin sai in ta kasance mace kamar da mai muftasara ya nuni da sauran malaman fiqihu in batta yaki shi ma da rahibi malamin yahuda shi ma an bai yaki da tsoho shi ma an bai yaki kuma bai ya bada dubarun yaki in yana bada yana ba su dubarun yaki duk da yana zamani to shi ma za a kashe shi haka nan ita ma macen in an ga ta fito ita ma tana yaki to za a kashe ta zama cikin jumlar sojojin yaki ta hutar ga sunan mace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna abdurrahman ibn auf cewa abdurrahman dan auf da zubair ibn al-awwam shaka ya al-kamala sun kai kukan kwalkwata ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kwalkwata ta sha musu kai fi gazatil lahum a cikin wani jihadi yaki nasu farakha salahum fi qamis al-hariri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rangume cikin su sanya riga ta al-hariri saboda tana maganin duwani kwari tana kashe duwani kwari saboda kaburin ta sai duk da satuha al-hariri haram ce amma saboda darura sai ya ba su dama da annad daruratu bihul mahzurat yace fara'aituhu alaihima sai naga al-haririn nan a tare da susu guda biyun kowa ya sa abdurrahman ibn auf da zubair ibn al-awwam naga ba daga umar dan khattab kale yake cewa kanat amwalu banin nadir dukiyoyi na banin nadir sun kasance mimma afa Allahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dukiyar da Allah ya ba annabin shi matsayin fai'i fai'i shine dukiyar da za a samu ta kawarai ba tare da jihadi ba tare da an kai masa farmaki ba yace min malami wiji fil muslimuna alaihi bi khailin wala rikab abinda musulmai ba su raurauta ba a cikin ta da doki ko kuma da raqumma kawarai ba je aka raunatar da su ba aka kashe su aka dauki dukiya kawai haka suka gode suka bar makanat li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalisan to fai'i ya kasance na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai kamar yadda Allah ya ambata fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'zinu nafaqata ahlihi sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudda abincin iyalin shi na shekara guda a cikin nafal a cikin wannan fai'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin hukuncen shi ya sha bambam daga nima malaman fiqh suna nan cikin kitabul jihad ana ambatan shi yawa hudda abincin shekara shi abincin wannan kin shi shekara to kuma nan gurin an samu fai'i ya ake yana tabbata dai mun sani cikin sirra ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba cin abinci a gidan shi ba aka yi dare ɗaya aka kwana ko kuma ya kasance yau an ci gobe an ci kullun gidan shi dai ba a ciki duka ciki ake ba babu ya shahara wannan sirra to kuma ya ce ya bai ci karo da wannan ba a ce shi ya hudda abincin shekara wanda ya hudda abincin shekara an ce kuma yanayin shi ya rayuwar shi yau ya ci gobe ya rasa ne
ko wani ya haɓaka ko ina an samu wannan
ayo shi wancan aina abincin cewa ta yi Aisha hayya bar duniya mu ta abinci ka cikin mu hayya bar duniya alaikum assalam yawa wannan ita ce amsar da malamai suke bada yana hudda abincin shekara amma bai rikewa bayarwa yake rarraba shi ya zama babu sai ya zama kuma ya rungumi kanda yace sun mai ja'al ma baki amir qura'i wa silahi sannan sai ya sanya abin da ya saura ya sa shi cikin dawakai dawakai na yaki wa silahi da makamai uddatan fi sabilillahi azza wa jalla saboda tanadi a cikin tafarkin Allah kenan wannan dake nafal ne ba ganima bace shi yake da damar ya sa shi a matsayin shi na shugaba cikin inda ya dace ya sa cikin tanadi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kale kace ajran nabi sallallahu alaihi wasallam madun mira min alkhayl dan kuma da shiga zancan musabaka tsere da abun na abun gane da wakai malamai suna nafiki da na hadisi suna kawo hukuncin musabaka ta da wakai kalkashin baban jihadi saboda ana yin shi ne dan ba dan kawai burgewa ba ko dan wasa ana yin shi ne dan saboda wannan riyada ce ta jihadi ajara nabi sallallahu alaihi wasallam madu mira min alkhayl min alhayfa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ajara ya gudanar madun mira min alkhayl wanda aka dan farar da su daga cikin dawakai adun mira shine wanda aka bar shi da yunwa ba bar shi cika cikin shi ba dan dukokin da za a yi jihari wannan tsere ne da shi ba a bashi abinci tab kullun he ya cika cikin shi dan wannan zai hana shi gudu to wanda aka yi dun mira ma'ana ka dan farar da cikin shi akwai hadisin ake cewa ta gudu khimasa ma'ana ya ce damiratul badin a fassar hadisi ya ce shine tana dan fara da cikin ta ma'ana ciki ana daba komi min alhaifa'i daga gurin da ake ce ma haifa'i kenan su wannan nau'in na dawakai wanda ramammu ne ba a bar sun cika cikin su ba an horar da su akan jihadin an san irin abincin da ake ba su to su wannan daga gurin haifa annabi ya jera su ila saniyatul wada'i zuwa inda ake ce ma saniyatul wada'i alhaifa shine nan gurin fara gudu saniyatul wada'i kuma can ne inda za a tsaya a gawa ne yan rigaya zuwa saniyatul wada'i wa ajra ma lam yudammar kuma sai ya sanya kuma ana isa lada wa ajra ma lam yudammar sai kuma ya gudanar da wa'anda ba a dan farar da cikin su ba ma'ana wanda su ba a shirya su ba a tanade su ba dan yake mina saniya daga saniyatul wada'i ila masjid bani zuraiq zuwa ga masallacin bani zuraiq shi wannan bai kai wancan nisa ba gurin saboda su wancan a shirye suke wannan kuma cikunan su a cike sai aka ba su gurin da yake kusa qalibun umar ibn umar yake cewa kuntu fi man ajra ina cikin wanda suka yi tserera qala sufyan sufyan yake cewa min alhaifa ila sanaytul wada'i daga haifa zuwa sanaytul wada'i khamsatu amyalin aw sita mil guda biyar ne ko shidda wa min sanaytul wada'i daga sanaytul wada'i ila bani masjid bani zuraiq milun zuwa masallacin bani zuraiq shi kuma mil ɗaya ne kaga bambancin mai yawa ne wa an can na harko dake an shirya su masu su sun tanade su dan yaki sun san irin kiwon da suke musu ba su abinci ba karazu ba su yi ta ci kullun su cika ciki wasu mil guda biyar su kuma wannan wanda ba dan wannan aka yi su ba mil guda shi wannan ɗaya kawai wa anhu radiyallahu anhu qala yake cewa urittu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bujuro da ni ranar Uhud yakin Uhud ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan da yace wa anhu kenan damirin yana koma zuwa gaba Abdullah ibn Umar saboda hadisin dake gabanin shi daga Abdullah dan Umar aka rawaito shi to madadin amemeta malaman hadisi suna wannan malaman amemeta kawai yace wa anhu kenan wancan da ya gabata yace an bujuro da ni ranar Uhud wa ana ibn ashara sana ni ina dan shekara 14 14 ina dan shekara 14 an bujuro da shi cewa shi ma a tahi da shi jihadi falam yujizni annabi bai halitta mana ba fir muqatala cikin zuwa yakin bai bar shi bai tahi wa urritu yawmal khandaq sai aka bujuro da ni ranar gazwatul khandaq kaga yadda suke rigai yaran su kanana ma su kai wajen aikin Allah tun yana dan 14 aka kawo ba a amsa ba kuma a ta gaba aka kawo dadan yi sofa ajazani sai ya halitta mana tahiyya kaga yake alheri ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama sai da shi malamai suke hujja cewa shi namiji balaga shi tana ga shekara 15 ne abin da ya sani me yasa anan saboda ya isa balaga can kuma bai isa balaga ba yasa yaro wasabi illa la ilaha illa adaqal kitab iza adaqal kitab ya roƙarin ba a bashi dama sai in an ga yana da ƙwarewa yana iya yakin ya saba da wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasama fi nafali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada yayi rabu cikin nafal wajen ƙari lil farsi sahamaini doki sai a bashi rabo biyu wale rajulu sahaman shi kuma mutum a bashi rabo daya shine abinda ake rabawa an huto rabon ganima wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yunafil ba'da min yasfi saraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bada ƙari cikin wasu bangaren wasu wanda aka tura su cikin saraya mayaka runduna ta yaki karama li anfusihim khasatan ga karan kansu su kadai siwa kasami amatir je shi banda rabo na gama garin mayaka bayan an ba gama garin mayaka su kuma sai ake bance shi saboda wani kokari da suka yi sai a kara musu wani abu cikin ganima an abi musa abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya dauko mana takobi ya dauko mana makami ba mu ba shi ma'ana wanda ya dauko ma musulmi alaina yana nihin musulmi ya huci go yana ya kai ɗan uwan shi musulmi da a wajen jihadi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ba shi wa an abi musa radiyallahu anhu wanda tsakanin musulmi da musulmi ko fahimta ka cewa wana wannan abin da yake yi ka hurci ne a matsayin shi ne yana da awan musulmi bai halitta baka tashi ka huta ya kashi yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rajul qatil shaja'a an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutunan da ke yaki saboda sadaukantaka kawai dan sadaukantaka wai qatil hamiya da wanda yake tashi yayi yaki dan kishi ma'ana kishin tsananin kishin kabilar shi ko kishin yan kasar shi wai qatil riya'an kuma wanda yake yaki saboda riya ayu zalika fi sabilillah cikin su wayi dan Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala takun kalimat tawhid al-ulya duk wanda yayi yaki dan kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah shi yayi dan tafarkin Allah kenan wancan wanda yayi dan kabila shi dan kasar shi dan kare kasa dan kaza nan wanda yayi dan riya dukkan su wannan banza suka ma ba jihadi ba ya sau zamana ba dan Allah bane ba musulunci ba ake da shi da banza wajen Allah duk daya saboda kare kasa ne kawai ba zancan kare addinin Allah ba kitabul itqi baban yantawa dan ya ce kitab na karshe sai ga wasu guda biyu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ataka shirkan lahu fi abdi wanda ya yanta wani bangare wata taranya shi bangaren tarayya shi a cikin bawa dani da kai muna da bawa mun saya to shi sai ya yanta bangaren shi yace fa kana lahu malin in ya kasance yana da dukiya ya balugu saman al'abdu wanda sun kai duke kudin bawan kowa mu alaihi qimatu adilin a mushi qima ta daidai da daidai fa da shuraka'ahu fi sasahum sai ya ba ma abukan tarayya raban shi kamar yadda mun gani a risala shekaran jiya cewa za a yanka a iya yi da sa yantawak yace wa ataka alaihi al'abdu sai a yanta mushi bawan sai bawan ya yanta wa illa in ko bayya da dukiya fa kada ataka minhu ma ataka to bangaren da ya yanta kin shi ya zama yantacce kina in haka bata samu ba to shi wancan shi yake da shi ya yanta rabin shi ya zama rabin shi da rabin shi bawa hadisi na 422 an abi hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kare yace man ataka shiksan lahu mimma mulukin wanda ya yantar da wani kasan shi kasan shi daga jikin bawa abun mallaka fa alaihi khalasu fi mali to na akan shi ya tsawa mushi daga jikin dukiyar shi ma'ana ya bada dukiyar wancan ya duba shi rabon shi hadisin can da yuci fa illa me kullahu malun idan bai yi da dukiya kuwima almamaluku qimata adilin sai a yi ma bawan qima ta daidai da daidai sun mastus iyal abdu sannan a sa bawan yayi aiki sai a sa shi yayi aiki gayar mashkukin alaihi ba tare da tsananta mishi ba tunda yanzu ya zama rabon shi da rabon shi ba wato wahalar da za a sa shi ba wahala bace ta bawa tsantsa babu bai'ul mudabbari babu na karshe baban cilikin bawan da aka mata tadbiri shine wanda kana da bawa kace mishi anta hurrun an duburu minni kai da ne idan na mutu na bar duniya ina bada baya hadisi na karshe na 423 an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kale yake cewa dabbara rajulun min al-ansar gulaman lahu wani mutum daga cikin mutanen Madina yayi tadbirin wani bawa nashi shine gulam shine abut bawon shi dabbar kuma ana ya bashi tadbiri cewa inna mutu kai dani wa fi labzin a wani lafzi yace balagan nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya kai ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabi cewa wani mutum daga cikin sahabban shi a ataka gulam lahu an duburin ya yanta bawon shi in ya mutu cewa ya zama da lamin kullahu malun wanda bai yadda dukiya gairar hu sai wannan bawon baba ahu bi samani mai dirham sai annabi ya saida shi da dirhami 800 summa arsala bi samanihi ilai sannan ya tura mishi kudin kenan wannan shine abin da ya kasance idan kana da dukiya ne zaka yanta amma an baka da dukiya bawon ka baka da yancin ka ce mishi innan mutu kai da ne saboda shine dukiya kuma in kana da magada su ne kan make ta karaba su da gadan su in kuma kai kin nema madadin ka yanta shi ko ka mishi tadabiri a saida shi kyawakyauta ce ko sarka abinda kake da iko kana da damar yin shi shi zakai baka yi sarka da kyauta da duk abinda ke hannunka baka zamana ba ko bi na'am shine alhamdulillah karshen littafin abinda mun karanta daidai daga harkun shi zuwa insha Allah karba mana na kuskure kuma Allah ya mana gafara kaga shine karatu matukar in ana yin shi yau da gobe ko mun kadan kin shi zaga da kadan kadan an tara shi ga asati ne fa ake yi kadan kadan amma gashi an kai karshen shi to ina ga ya ce kullun ne mutun zai zo gaban malami shi daya ya sa littafin shi gaba ya dauka to da wannan ne zaga malamai da dama ga Allah ya ba su ilimi wanda bai yi ba bai san karatun ba sai ta mamakin a yau shi suka tara wannan karatun a yau shi kamar na kudi ne yau da gobe duk wanda kaga da jiyawa to da kadan kin ya fara yana yi da kadan kadan da kadan kadan har ya tara to shi ma karatun haka ne wani wanda bai ga lokacin neman ba sai ya ta mamaki ma an zo wannan kudin nawa ne ina ya tara sai ya shiga shi kuma an ya ba sata bai ki an ya washi ko kaza yake ko dan mafiya ne to yau da gobe da kadan kadan da halakin tashi ma zai tara to haka ilimi abinda bai so kawai rishin yi mutum ya zama na bayyayi amma in dai kana yi ko hadisi daya ne kullun ka daure a shekara sai ka hada hadisi wajen 300 to kaga a shekara ko kullun a ce daya kake dauka to ina balle ma a ce mutum yana yi zai hida kenan satin sama insha Allah wanda yake da bulugin maran to sai abun da ke